أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامنا 29 ga watan Shawwal wata na 10 a jerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun littafin Bulughul Maram karatun mu da ya gabata mun zo karshen wato babi wanda yake magana akan al-libas tufahi wanda kuma shine karshen kitabus sala da idan Allah ta'ala yau za mu shiga cikin kitabul janaiz yanan kitabi wanda zai bayani akan wato hukuncen da suka shahi gawalwaki an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akthiru dhikra hadimil ladzat al maut rawahu at-tirmidhi wa an-nasa'i wa sahahahu ibn hibban hadisi na farko a kalkashin wannan kitabu na al janaiz a can baya mun ambata dalilin da yasa malam ya kawo kitabul janaiz kai tsaye bayan kitabus sala munasaba shine saboda shi ma cikin hukuncen gawalwaki akwai sallah saboda haka ya kawo shi kai tsaye bayan zancen sallah don haka wannan hadisin na farko daga Abu Huraira yaddan Allah ta tabbata a gare shi Abu Huraira yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace akthiru dhikra hadimil ladzat ku yawaita ambatan hadimil ladzat mai yanke jin dadi al maut shine mutuwa wannan hadisin Tirmidhi ya rawaito shi da Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban kuma Ibn Hibban ya inganta shi cikin wannan hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi umarni da a yawaita ambatan mutuwa shine akthiru dhikra hadimil ladzat hadim da zalul mai dugo akwai riwaya wadda ake karantawa da dalun akthiru dhikra hadimil ladzat to aka ce hadim akwai bambanci tsakanin shi da hazim hazim da zalun shine anaqata kenan mai yankewa hadim shi kuma ma'anan shi kenan almuzil mai gusarwa mai rusawa kenan aka ce hadimil ladzat mai rusa jin dadi hazimil ladzat kuma mai yanke jin dadi shi yasa wasu malamai suka ce riwaya hadimil ladzat ta yi inganci da zalu kenan shine wato ku yawaita ambato ko ku yawaita tuna mai yanke jin dadi ita ce mutuwa ko kuma ku yawaita tuna wato mai rusa jin dadi ita ce mutuwa mutuwa ita ce wadda take debo mutum minal qusur ila al qubur ta debo shi daga cikin soran benayen shi ta kai shi zuwa wato doran kabari daga mai doro zuwa mai doro haka in mutum yayi gida mai doro ya shige to mutuwa sai ta zo ta lalako shi daga wannan mai doron ta kai shi wani mai doron daban don haka ake son musulmi ya yawaita tuna mutuwa akwai waɗanda suke kuskure sai su ce ba su son zancen mutuwa ko hira ake aka ka zancen mutuwa sai su yanke mutumin kai wannan wani irin zance ne ana hira zaman lafiya kaka kama mutane zancen mutuwa to kamar shedan musulmi so ake kullum ma ita tuna mutuwa cikin al'amuran shi duka ko ana hira ko ana zaman lahiya ko ana cikin farin ciki ko ana cikin bakin ciki ka tuna mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yawaita a wata riwaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle mutuwa ba za a taba tuna ta ba a cikin abu dan kadan sai ta yawaita shi ko a cikin abu mai yawa sai ta kankantar da shi ma'ana in kana cikin halin jin dadi ka tuna mutuwa to lalle tabbas za ta rage ma jin dadi kuma za ta rage ma alfahari in kana cikin holewa ka tuna mutuwa za ta wato dakatar da kai ta tuna ma lahirarka tuna mutuwa yana da amfanoni yana da fa'idoji akwai riwayoyi da suke tare da wannan hadisin kamar riwayar da tace lalle ita mutuwa mutum ba zai taba tuna ta ba lokacin da yake cikin yalwa face sai ta zame mashi wato fadakarwa ba sannan ba zai taba tuna ta ba lokacin da yake cikin kunci sai ta zame mashi garkuwa zai je ya gamsu ya yarda da halin da yake ciki idan ya tuna ta kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan wanda yake yanke jin dadi wanda ake son mutun ya yawaita tuna shi kullum shine al maut mutuwa to mutuwa menene mutuwa mutuwa ba rashi bane suna cewa an mutuwa rashi ne a ba rashi bane an mutun ya mutu ba a cewa an rasa shi a ba an rasa shi ba abinda malamai suka fassara mutuwa da shi shine mufaraqatur ruhi lil jasad shine rai ya rabu da gangar jiki wannan shine mutuwa kai tsaye rabuwar rai da gangar jiki shi ake cewa mutuwa kenan mutuwa ba tana nihin ba wanda ya mutu ya kare ko kuma kamar yanda Bahaushe ke cewa ya zama babu akwai shi saboda wannan ran yana nan zai je Allah ta'ala ya adana shi inda yake adana rayuka ita kuma wannan gangar jikin ita ce za ta dora diddige ba tana tattakewa sannan akwai wanda za a rasa gangar jikin shi gaba daya tabi kasa akwai kuma wanda ba za a rasa gangar jikin shi ba gangar jikin za ta tsaya kamar yanda ran ma yana nan kenan kaga ba wai ya zama babu bane a ya dai mutu ne ko ya mutu ne ya rasa ran shi kenan mutuwa rasa rai ne rai ya rabu da gangar jiki sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce dukkan komi yana lalacewa ya tattake cikin jikin dan adam sai ajabul zanab manzo Allah ya ce bai lalacewa shi wannan wata kwaya ce ba ta lalacewa manzo Allah ya ce akan shi ake halittar dan adam kuma akan shi za a maida halittar shi kenan kowanne dan adam duk irin dubban shekarun da yayi a kasa to wannan kwaya ita ba ta komi tana nan ba ta nagujewa to musamman ma bincike na ilimi ya tabbatar da wannan lalle akwai abinda bai lalacewa cikin jikin dan adam masu bincike bincike da zakale zakale sun tabbatar da wannan to kuma musu tabbatar ba da amma mun tabbatar tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi ya ce dukkan komi a jikin dan adam yana lalacewa shi azabul zanab ina wata kwaya ce wadda take can wajen wato daga bayan mutun can kasan bayan shi wajen kugun shi na baya to daga can ne wannan kwaya take a wata ce kwaya halitta wadda akanta ake dora halitta sannan kuma akanta za a sake mayar da halitta to ita ba ta diddigewa ta lalace dan haka mutuwa wannan shine mutuwa sannan mutuwa tana da muqaddima daga cikin muqaddiman mutuwa akwai me akwai tsufa duk wanda ya tsufa to ya hadu da muqaddima ta mutuwa yana yanzu ya fara da muqaddima ko sauran ita mutuwa da kanta ta zo haka ma duk mutumin da ya mayyanta ko da baka tsuwa ba idan shekarunka suka ja kaga wallahi ka wuce shekara 15 a duniya to haka ma ta ka kama jikinka ka tabbatar da cewa ka mayyanta kuma ka shiga layin waɗanda suka samu muqaddima ta mutuwa saboda da mutun ya wuce shekarun balaga babu wani inda kawai ai da mutun kamun mutun ya balaga ne ake cewa yaro ko bai yi sallah ba bai yi sauran ababe ba a buɗa mai wato fajikin shi ba ko amma da mutun ya balaga fa shikannan zance ya kare yanda aka buda mamman mashi da baban shi takarda ta rubuta ayyuka to haka shi ma an rubuta mai an buda mai nashi da ya kai shekarun balaga kenan girma shi ma muqaddima ce ta mutuwa sannan daga cikin muqaddiman mutuwa akwai rashin lafiya duk mutumin da ya kwanta bai da lafiya to wannan muqaddima ce daga cikin muqaddimomi musamman ma rashin lafiyar masasara wadda hadisi yace ita dan aiken mutuwa ne ko e mutuwa ke turo ta dan aike ne na mutuwa da mutuwa sai ta labe sai ta aiko ta ga yaya da kun dan kwana bi kuka fahimci juna sai ta biyo ba ita ma dan haka wato rashin lafiya ya zamanto tana da hukumce ita ma daga cikin hukumcen rashin lafiya akwai neman magani ya halatta musulmi ya nemi magani lokacin da ba da lafiya kuma in mutun ya ki neman magani bai yi laifi ba ko yayi laifi ya ce a shi kawai bai buƙatar magani kawai don haka ya dogara ga Allah sai ka ce bai kyauta ba ba a cewa bai kyauta ba sai dai neman maganin kuma ba haramun ba ne kuma bai kore tawakkuli wanda ya nemi magani ba a cewa ba ya da dogaro ga Allah a wanda ya ce haka nan wurin bai san me ya dogaran ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tadawau wala tadawau bi harami ku yi magani amma kada ku yi magani da haram kenan magani na shari'a ya halatta mutun ya nema daga cikin magani wanda ya halatta kaga akwai ruqiyya ko ita kuma abinda ake nihi da ruqiyya shine karanta ayoyin alqur'ani da manufan neman waraka ko kuma wasu zikirori wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da manufa ta neman sauki ga ciwo da waraka wannan shine ruqiyya shine mahi amfanin magani wanda yana da tasiri mai girman gaske
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء نهك وركان sannan daga cikin magungunan wanda suka halatta akwai magunguna na gargajiya na itace ko kuma magunguna na bature na kwayoyi ko na allurai duka waɗannan magunguna ne wanda suke na halal kenan ya halatta musulmi ya nemi maganin rashin lahiya amma dai bai halatta ba yayi magani da haram duk abin da shari'ar musulunci ta haramta shi to yin magani da shi kuma bai halatta ba in ka ji wani mai bincike ya ce ya gano aigiya ko kuma wani abu da a musulunci haramun ne cikin shi akwai magani to ƙarya ce ki binciken nashi bai yi ba da kyau kai koma da a kaddara akwai maganin da gaske tabbas akwai to cutar ta hi maganin yawa kamar yanda Allah ya ce wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima ko zunubin giya da caca ya hi girma akan amfanin su da a ce wani zai yi bincike sai ya gano magani cikin naman alade ya ce a dora ci yana da magani to billahi allazi in ya kara bincike sai ya tarda cututtukan dake da kai cikin naman alade sun lillimka wannan amfanin da ya gani inda gaske ne ma akwai amfanin dan haka kenan shi Allah ya riga ya haramta abu to ba yiwa ka ce ka gano fa'ida ciki shi yasa wani hadisi yake cewa Allah bai sanya maganin ku ba cikin abin da ya haramta maku kamar yanda Abdullah ibn Mas'ud ya faɗa haka Allah bai sanya maganin ku ba a cikin abin da ya haramta maku amma lalle mara lahiya nemi magani kuma kar kai tunana akwai cutar da ba ta da magani a ko da ka je likitoci sun ce eh akwai ciwo shi wannan ba ya da magani kwata kwata to ba a kai ga binciken maganin bane ko kuma binciken dan adam bai kai ba amma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shine daidai manzon Allah ya ce ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu shifa'an ko dawa'an a wata riwaya Allah bai taba sabkar da wata cuta ba face sai ya sabkar mata da magani ba sai yace alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi ba bai san shi ba babu cutar da bata da magani sai dai ana iya samun cuta dan adam kamin ya gano maganin ta ajima ta wahala dan adam bai gano ba sai bayan mun mutu an yi shekaru can sai wani ya gano maganin shikenan kuma da an sha dora warkewa amma babu wata cutar da bata da magani shi yasa kullum binciken magani yana cikin abin da yake da amfani mutum ya dage wajen binciken ya za ya samar da maganin kaza kuma ai ta gwadawa in an sha ruwan dumiya gobe a sha ruwan adwa ai ta gwadawa har a samu a dace saboda magani da ma tajruba ne ke tabbatar da shi kuma kar ka yi ma abin da likitoci suke yi na kokowa da magungunan gargajiya wannan kawai kariyar kai ne da kuma kishi magungunan gargajiya su ma suna yi duk maganin da aka gwada aka ga yayi to da gaske magani ne babu zancen wani ya ce a bar shi ai shi wannan bai ba haddi ba iya kai tabata shi duk inda likitoci suke suna adawa da magungunan gargajiya ba dan kun yi kawai saboda sun suna kashe masa kasuwa ne to tunda kowanne yana yi wani bi ma ba sai a gwada na baturan ba ai ta fama ya kiya dan gwada na gargajiya bugu dai kuma yayi dan haka Allah ta'ala bai taba sabkar da cuta ba sai ya sabkar da maganin ta wanda ya san maganin ya san shi wanda bai san shi ba bai san shi ba to sannan daga cikin hukumce-hukumcen rashin lahiya akwai zuwa ganin mara lahiya ana son ka je ganin mara lahiya kuma in ka je ganin mara lahiya kai ka amfane shi na farko ka saukaka mai wannan ciwo da yake ciki ba daidai bane ka je ganin mara lahiya kamar yanda muka sha ambata ba sai ka ce kai wani haka ka koma a ba haka nan ake yi ba zaka ga kalmomi wanda zaka saukaka mishi radadi koda kaga alamun damuwa to zaka bar abun a zuciyanka ka fada mai maganganu wanda zai ji dadi ka nuna mai da sauki kuma ka mai fatan alheri kuma ka mai wasiya in ka kaga alamomin mutuwa tattare da shi to nan an so ka sa yayi wasiya ko kaka kuma da ka ce in nace yayi wasiya kuma ai na tada mai hankali a ba wani abu sai ga mai dama wasiya a musulunci ana son wasiya ko mara lahiya ko wanda yake lahiya lau ana son musulmi kowane lokaci ya zamanto yayi wasiya sannan ka fadakar da shi yayi wasiya da abin da zai amfane shi kuma sannan daga cikin hukumce-hukumcen akwai karanta suratul yasin ga mara lahiya kamar yanda zai zo nan gaba cikin wannan babin sannan akwai cikin hukumce-hukumcen mara lahiya ana yi ma iyalin shi wato nasiha da umarni in an ga kamar akwai abin da ya kamata a fadakar da su na kulawa da shi cikin hukumce-hukumcen shi akwai yi mashi talqin shine a dora fadin kalmar shahada
wato dan ya maimaita idan ya sarfa ya maimaita sau ɗaya to sai a kyale in dai ba an ji ya faɗi wata magana ba daban kuma sai a ci gaba da maimaita mashi don haka dai akwai hukumce-hukumcen da suka shafi rashin lafiya to ana wannan hadisin da muke ciki kan mini sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yawaita tuna mai yanke jin dadi ita cewa al-maut ita ce mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba za a taba ambaton mutuwa ba a cikin abu dan kadan sai ta yawaita shi ana in dan kadan gare ka sai ka tuna mutuwa to zaka ga albarkanci cikin amfanin tuna mutuwa daga cikin fa'idojin tuna mutuwa tana sa mutun ya gamsu da rayuwar da Allah ya aje shi ba za ka yi karambani ba za ka ci bashi shikan mutane ba ba za ka yi wato tsananta ba wajen kwaɗayin duniya da gwagwarmaya akan duniya duk mutumin da yake tuna mutuwa to yana samun kana'a yana samun gamsuwa da matsayin da Allah ya aje shi kuma yawan tuna mutuwa yana taimaka ma mutum wato wajen tsarkake abincin shi sai zama yana kula wajen neman halal amma mantawa da mutuwa da rabkana yana sa mutum ya zama mai zalama yake haram yake halal duk abin da ya tare gaban shi ba abin da ya dame shi kawai shi dai ya samu to tuna mutuwa yana rage ma dan adam wato son samu da kwadai da zalama yana sanya mai kana'a da gamsuwa da matsayin da Allah ya aje shi to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya game da cewa a yawaita tunata wannan hadisin Tirmidhi ya rawaito shi da Nasa'i Ibn Hibban ya inganta shi hadisi na gaba wa an Anas radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ahadukum almauta lidurrin nazala bih fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li wa tawaffani ma kanatil wafatu khayran li muttafaqun alayh daga Anas yadda Allah ta tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace kada dayan ku ya saki yayi gurun mutuwa saboda wata cuta da ta sabka a gare shi in ya kasance babu makawa sai yayi gurun ta to yace ya Allah ka raya ni matukar rayuwar nan ita ce tahi zama alheri a gare ni kuma ka karbi raina matukar mutuwar nan ita ce tahi zama alheri a gare ni hadisin nan Bukhari da Muslim suka rawaito shi cikin wannan hadisin akwai wato karantarwa a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karhawa magana shi tare da taukidi la yatamanna yanna ahadukumul maut kada dayan ku ya saki yayi gurun mutuwa tamannil maut shine talabul maut neman mutuwa dan haka kar dayan ku ya saki ya nemi mutuwa kenan manzo Allah ya hana mutun yayi roƙo mutuwa yace Allah kashe ni ba daidai ba ne wakati ko ka dora fatan Allah Allah ka Allah ka bar ni in kai gobe Allah ka bar ni in kai gobe na haka ba za ka roƙo ma kanka mutuwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yatamanna yanna ahadukum al-maut li durrin nazala bihi saboda wata cuta da ta sabka a gare shi wata musiba da ta fada mashi kenan wannan gurun mutuwan wanda aka hana shi ne nami na ganin wata musiba ta fada maka ko dai musiba ta fada ma a karan kanka ko kuma wata musiba ta fada ma dukiyanka ko kuma ta fada ma iyalinka kawai sai kai fatan mutuwa wannan an hana to amma idan fatan mutuwan ba na musiba bane ba ya halatta kawar misalin fatan mutuwa ne saboda ba addinin ka kariya kai kaga alamun in ka ci gaba da rayuwa kana iya samun talababiyar addini to ina dalili sai kai roƙo mutuwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake irin wannan addu'a ta roƙon mutuwa lokacin da wato addini yake cikin hatsari yana cewa wa idza aratta bi ibadika fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun idan kan nihi bayinka da wata fitina a addini ko to Allah ka karbi raina zuwa gare ka ba tare da na fitinu ba kaga addu'an manzo Allah kenan yana cewa duk lokacin da kan nihi bayinka da wata fitina ya Allah yi dai ka karbi raina zuwa gare ka ba tare da na fitina ba to kaga in domin fitina ne a addini gudun fitina ga addini to ya halatta ka roƙi mutuwa kai tsaye saboda tsaron addininka haka ma idan kana jin tsoron wani abu ya fada maka ne na addininka jin tsoron wani abu ya fada ma cikin addini wanda zai raba ka da imani ko ya wato maida ka kafiri ko ka zama kirista ko addininka ya tawaya to nan ya halatta ka roƙi mutuwa wata musiba wata jaraba kamar yanda Maryam alaiha salam ta roki mutuwa ko ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya domin saboda ta ga wata fitina za ta same ta addinin ta saboda haka ta ce inda ma ta mutu kamin wannan bala'in ya zo ya same ta ta zama abin mantawa wanda an manta da ita kwata kwata dan haka a dunkule dai ya halatta mutun ya roki mutuwa domin tsoron wata fitina akan addinin shi ko kuma wata musiba ta addini amma idan wata fitina ce ko wata musiba bisa kan duniyar shi wanda ya shahe shi ko ya shahe iyalin shi ko dukiyar shi wata matsala to nan wurin bai halatta ba sai sa malamai suka ce roƙon mutuwai ko dai ya zama makaruhi ne ko kuma ya zama haramun don manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana fa in kana labudda mutamanniyan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan ya kasance babu makawa sai yayi gurin mutuwa kamar yana ganin kai shi yazo inda habe da wata mahita kawai mutuwan ne zai roka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace falyakul to yace Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li ya Allah karaya ni matukar dai rayuwar nan ita ce ta alheri a gare ni wa tawaffani kuma ka karbi raina ma kanatil wafatu khairan li matukar dai mutuwan nan ita ce ta zama alheri gare ni kaga kenan manzo Allah ya karantar da jingina lamurra zuwa ga Allah ko idan mutun ya ga ba makawa sai ya roki mutuwa to sai ya jingina al'amarin ga Allah Allah shi ya san menene ya hijara ka amma ka iya roko mutuwa ya zama mutuwan nan za ta yi ma sharri da matsala akan musibar da kake cikin ta baka san me zai biyo bayan mutuwa ba amma in ka jingina lamarin ga Allah shi Allah ya san gaba ya san baya saboda haka kenan wannan hadisin ya karantar da mu cewa ba daidai bane musulmi ya dora fatan mutuwa ko ya dora roƙon mutuwa saboda rayuwar musulmi ba abinda za ta kara mai sai alheri wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rayuwar musulmi ba ta kara mai komai sai alheri to tunda alheri take kara mai me yasa zai roki mutuwa musulmi mai bin dokokin Allah da musulmi mai sabon Allah kowanne daga cikin su rayuwar shi alheri ce gare shi tahi kai fatan ka rayu yahi kai fatan ka mutu domin idan musulmi mai da'a ne ga Allah mai biyayya ga Allah to duk in ya kara rayuwa zai kara ni zai kara da'a da biyayya sikelin shi zai kara nauyi matsayin shi da darajar shi za ta kara hawa sama in kuma mai sabon Allah ne to duk lokacin da ya kara samun jinkiri a rayuwar shi an kara mai wato bonus da dama ta ya tuba ko ya kara samun dama da kuma yalwan lokaci na ya tuba ya shirya ya gyara ya yi rattrapage dan haka kullum shi musulmi rayuwar shi alheri ce gare shi wanda rayuwar shi ba alheri bace shine kafiri a da an ce kai kafiri ne to ka mutu yanzu yahi wallahi domin kana kara kwana ɗaya ko awa ɗaya matsaloli suna kara yawa Allah ya faɗi a suratu Ali Imran yace innama numli lahum liyazdadu isma ai su kafirai kai muna musu jinkiri ne don su kara zunubi dan haka duk lokacin da Allah ya ma jinkiri kana kafiri to matsala ta karu kaga kenan tunda rayuwar musulmi alheri ce gare shi ba daidai bane ya roki mutuwa ba daidai bane ya roki mutuwa domin mutuwa za ta yanke mai rayuwa shikenan za a tsaida daga inda yake in mutumin kirki ne to kirkin ya tsaya daga nan in mutumin banza ne to an yanke mai tare da banzai kaga akwai matsala ko kenan kowanne daga cikin musulmi rayuwar shi alheri ne a gare shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayi gurin mutuwa wa an buraidata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala almu'minu yamutu bi araqil jabin rahu thalatha wa sahahahu ibn hibban daga buraida lallai annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ci almu'minu mai imani yamutu bi araqil jabin yana mutuwa ne da zuhar goshi rahu thalatha thalatha suka rawaito shi wa sahih ibn hibban ya inganta shi wannan hadisin mai imani yana mutuwa ne da zuhar goshi to malamai sun fassara hadisin nan da fassarori guda biyu fassara na farko wasu malamai suka ce abinda hadisin yake nihi shine mutum mai imani
mutum mai imani yana wahala a rayuwar shi tun lokacin da Allah ya halice shi, to ya shiga cikin wahala kenan, yana dawainiya da mutane, yana haƙuri da mutane, ana cutar da shi, yana kawar da kai, yana haƙuri da iyalan shi, yana haƙuri da ƴan uwan shi da abokai da sauran abokan mu'amala, kullum cikin daukar dawainiya yake da haƙuri da wahala. To da ya mutu kenan ya huta ko, to shine ma'anar yana mutuwa da zuhar goshi. Sai suka ce ma'anar mutuwa da zuhar goshi shine wahalar da yake sha ta rayuwa da dawainiyar da yake dauka, da dawainiyar da yake dauka. Suka ce domin nema halal ma kadai dawainiya ce ga musulmi, saboda haka mai imani wajen yanda yake dagewa a rayuwar shi yana ta taka tsantsan kai ya ci haram, kuma ya dage yana ta shan wahala, halal yake son ya samu. To wannan wahalar rayuwa ce kenan, rayuwa ce wadda akwai zuha ciki da wahala. To da ya mutu shikenan an zo karshe ko, amma ya mutu yana cikin mi, yana cikin fafatuka wajen neman halal ke shi, ya mutu yana cikin dawainiya da daukar wato nauyacen mutane da dawainiyar su da hakurewa da matsalolin su. To sai wannan shine ma'anar ya mutu da zuhar goshi kenan. Wannan shine fasara ta farko wanda malamai suka ma wannan hadisin, kuma akwai dalilai da suke karfafa wannan fasara. Daga cikin dalilan kaga akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mustarihun wa mustarahun minhu, ana zaune kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga an wuce daga wa, sai yace mustarihun wa mustarahun minhu, wanda ya huta ne da wanda aka huta da shi. Sai sahabbai suka ce menene haka nan ya ma'aikin Allah, me ma'anar wannan kalmomin wanda ya huta da wanda aka huta da shi? Sai manzon Allah yace shi mai imani idan ya mutu to ya huta da duk dawainiyoyi da wahalhalu na rayuwa. Shi kuma wanda ba mai imani ba idan ya mutu an huta da shi, bayan Allah sun huta, dabbobi sun huta, itace sun huta, gari gaba ɗaya ya huta, yana nuna sharrin shi yana shafar kowa, don haka an huta in ya mutu kenan. Ko dai wanda ya huta ko kuma wanda aka huta da shi ko, wannan hadisin ya karfafa wannan ma'anai da wannan fasara. Sai fasara ta biyu, sai malamai suka ce almu'minu yamutu bi araqil jabin, mai imani yana mutuwa da zuhar goshi. Suka ce abinda ake nihi shine yana cikin alamomi na cikawa, mutum aga zuha ta sharbike ke mai a goshe shi, kuma abinda ke kawo wannan zuhai shine wahala da gumurzu wajen hitar rai. Suka ce to ai dama shi mai imani yana shan bakar wahala lokacin da za a huddar shi, kuma wannan wahalar da yake sha ta huddar rai yana cikin wato abinda Allah yake aikatawa da masu imani domin ya karkare masu kurakuransu. Saboda shi mai imani kamin ya zo zuwa ga Allah duk wahalar da ya sha tana wanke mai zunuban shi ko. To sai malamai suka ce mai imani yana haduwa da wahala ta fitar rai, da tsanani wajen fitar rai, wanda wannan tsananin da wannan wahalar shi yake sa zuha ta barkike mai ga goshi. Shikenan sai ya mutu da zuha ga goshin shi, sai ya cika da imani, kuma sai ya samu gafara kurakuran shi. Wanda suka yi wannan fasara suka karfafa maganarsu, suka ce ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa daraja a duniya, amma ya sha wahala wajen mutuwa, har sai da ya dora ebo ruwa, aka kawo mai ruwa ga ƙwarya, manzon Allah sai ya shafo ruwan nan mai sanyi, ya shafa a goshin shi, ya ce inna lil mauti la sakarat, ya ce lalle mutuwa tana da tsanance da wahalhalu. To kaga kenan wannan shaida ce da kuma alama ta cewa lalle mai imani yana haduwa da tsanani wajen fitar rai, domin saboda ya samu gafarar zunubai da kusancin Allah. Sai suka ce wannan shine ma'anar almu'minu yamutu bi araqil jabin, mai imani yana mutuwa da zuhar goshi. To amma ka lura da hadisin da kyau, mai imani aka ce dan kaka ga wani kafuri ya mutu da goshi da zuha sharkaf, ka ce bawan Allah, mai imani in kaga zuha a goshi alamun matsala ne, bai tai da sa'a ba. Amma wannan mai imani idan ya mutu da zuhar goshi, wasu malamai sun ce zuha a goshi alama ce ta wato kyakkyawar cikawa, dalilin wannan hadisi. To kuma kaga aka kalli fasarorin bi na malamai ma, duka ba lalle bane ya zamo dole sai an ga zuha a goshin ko, tunda tsananin mutuwa shine ma'anar zuha a goshi. To kaga ba lalle bane ya zamo an ga zuha a goshi, don haka ala kulli hali dai wannan hadisin yana nuna wato hali daga cikin halayya na mai imani, ko dai waccan fasara ko kuma wannan fasara ko kuma duka biyun suna hawa Allahu ta'ala a'lam rahu talasa wa sahahahu ibn hibban wa an abi sa'id wa abi huraira radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laqinu mautakum la ilaha illa Allah rahu muslim wal arba'a to kamin mu zo ga wancan hadisin daga cikin karatun da malamai suka hudda a wancan hadisin sun ce hadisin yana nuna bai dace ba mai imani yayi ragwanci wajen neman halal har sai mutuwa ta same shi kenan ba daidai bane mai imani ya ji ragwanci ko kasawa wajen ya ci gaba da neman halal ya ci gaba da fafatuka har sai lokacin da mutuwa ta same shi domin shine ma'anar hadisin a wajen wasu malamai wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira yadda Allah ta tabbata a gare su suka ce manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce laqinu mautakum la ilaha illa Allah ku dora jehwa mamman matanku kalmar la ilaha illa Allah shine ma'anar laqinu rahu muslim al-arba'a wannan hadisin ya karantar da mu cewa ana son wato a dora jehwa ma mautakum to mautakum kaga mamatanku kenan ko ma ba mamata ake nihi ba ana nihin waɗanda alamomin mutuwa suka zo musu sune ma'anar mautaku kenan laqinu mautakum ku dora jehwa ma waɗanda alamomin mutuwa suka zo ma daga cikin ku kalmar la ilaha illallah kenan me talqin shine abinda malamai suke ce ma talqin lil muhtadar kenan wato gai la ilaha illallah a wajen wanda alamun mutuwa suka bayyana gare shi wannan kuma yana cikin hukumce-hukumcen da suka shafi rashin lahiya lokacin da musulmi ya je ganin mara lahiya sai ya ga wasu alamomi na cewa akwai alamun mutuwa sun bujiro mashi wasu alamomi na fitar rai to abinda ake so shine ka dora fadin la ilaha illallah a daidai lokacin dan laqinu malamai sun ce ba ma'anan shi ba ka dora ce mashi ce la ilaha illallah a ba a cewa ce abinda ake yin talqini shine kai ka dora maimaitawa kusa da shi har ya sarba shi ma ya maimaita to idan ya sarba ya maimaita to sai ka kame bakinka kuma ba za ka ci gaba ba saboda ci gaba da maimaitawa bayan ya maimaita kaga akwai ƙara mashi kunci da takura amma idan ya maimaita ta shikenan sai ka kyale domin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace duk wanda ya zamo karshen maganar shi shine la ilaha illallah to ya shiga aljanna kenan domin musulmi ya dace da samun ya zamanto wannan kalmar ita ce karshen maganar shi shine hikimar yin talqini ga wanda suke marasa lahiya wanda alamomin mutuwa karara suka bujiro musu sai a dora maimaitawa to idan mara lahiya yace ana maimaita la ilaha illallah shi ma sai ya sarba yace la ilaha illallah bayan ya gama faɗi kuma sai aka ya ce wayo Allah a sai a ci gaba da maimaita mai yanda ba za ka maimaita ba shine idan ya faɗe ta wani wasu maganganu suka biyo baya to za ka ci gaba da maimaita amma idan ya faɗi bai yi wasu maganganu ba to sai ka kyale domin so ne ake ta zama ita ce magana shi ta ƙarshe ko to idan ya faɗi kuma ya tafka ihu ko wani abu ko ya ga wasu maganganu wanda ba wannan ba to za ka ci gaba da maimaitawa shine ma'ana talqin laqinu mautakum kenan mun fahimci mautakum nan ba mamata ba ko ko da an ce mautakum to dama a larabci ana cewa almayyit ko a ce mautakum amma ana nihin allazina hadaratuhumul wafatu waɗanda mutuwa ta halarto musu su ne ake ce ma almauta laqinu mautakum la ilaha illallah to cikin hadisin kaga sai aka ce mautakum damirin yana koma gawa ku musulmi ku masu imani ko to kenan yana nihin wanda ba musulmi ba a mai talqini in yazo mutuwa kenan sai musulmi ake mutaqinin la ilaha illallah ko to dalilai sun nuna cewa ba sai musulmi ba kahuri ma ya halatta in ba ya lahiya ka je ganin shi kuma in ka je ganin shi kaga alamomin mutuwa to ya halatta ka kira shi zuwa ga musulunci ka ce wane ina kiranka zuwa ga musulunci ce la ilaha illallah in shi kafiri ne ya halatta ka ce ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka lokacin da ya zo ganin dan uwan baban shi wa Abu Talib da baya da lahiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga alamomin mutuwa tattare da shi ko me yace mashi ce mashi ya am قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يا كيدان أوان بابانا كتشي لا إله إلا الله wannan kalma ce wadda zan kafa ma hujja da ita gaban Allah. Haga manzo Allah sallam yayi ta neman ya ce la ilaha illallah ko sai bai ce ba. To haka nan ma wanda saurayi ba yahude lokacin da ya rashin lahiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ganin shi. Kaga duka hadisan suna nuna ma mahallacin zuwa ganin mara lahiya koda kafiri ne ba dole sai musulmi ba ana zuwa ganin mara lahiya ba yahude ne kafiri ne ko kuma watakila abokin mu'amalar kare na duniya kuna wata alaka da shi sai zama na shi ba musulmi bane kuma bai da lahiya to zaka je ganin shi kuma in ka je ganin shi zaka yi profite kamar wa'azi ka kira shi zuwa ga musulunci kamar talqidi in kaga alamun mutuwa tattare da shi wannan saurayin ba yahude ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bincika ina wani kwana bi ba ni ganin shi aka ce bai da lahiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ganin shi lokacin da yaje sai ya tarda baban shi tare da shi eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mashi wa na ce la ilaha illallah sai saurayin nan ya kalli baban shi sai baban shi yace atai abul qasim ima baban qasim da amana kawai sai yace la ilaha illallah sai mala'ikan mutuwa ya zare ran shi an ya caba yaje aljanna ba aiki ko kwara daya yake nan sai zama ita ce kalmar ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nuna ya zama dan aljanna daga wannan domin ko da manzo Allah ya hoto daga wajen shi cewa yake alhamdulillahi allazi anqadahu bi minan nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsamo shi daga wuta ta hanya ta kenan nuna zama dan aljanna ba dan wuta ba to shi sa wato ake son kyaukyawan cikawa kuma duk yanda mutum ya rayu yana badala da lalaci in dai cikawar shi ta zama kyaukyawa to ya samu aljanna mutum nawa a duniya wanda bai yi aiki ko kwara daya ba ya je aljanna mutum nawa a duniya wanda yayi ta aiki kamar motar kuma ya zama dan wuta shi yasa musulmi baya alfahari da girman kai da aikin shi ba musulmi bane ba Bahaushe yace arne yayi sallar daya rana yace kar muke ganin ku ƴan wuta wannan arne ne amma musulmi ba ya kuri da alfahari da aikin shi ya dora ganin wasu kaskantattu kai walakantattu shi shine sama musulmi ba ya yin haka nan shi dai yana fatan Allah mai cika da mi da imani kuma zai dage ta aiki ba ya cewa kuma aljanna ta mai rabuci wannan maganganu ne na jahilai wanda basu san Allah ba cewa aljanna ta mai rabuci ba a cewa haka nan ka dage kai ta aiki kuma kai ta fatan Allah maka kyaukyawan ƙarshe kuma ka tabbatar da cewa ba harkon ba ƙarshen kullum shi ake so wani ya taba zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana shirin kance mewa da yaki kawai sai ga bawan Allah nan ya zo yace ya ma'aikin Allah so nike in kama muku yaki in shiga a fara da ni koko in musulunta sai manzo Allah yace a ka dai fara musulunta sannan ka shiga ka kama yakin ko sai ya musulunta bayan ya musulunta sai ya shiga kamin ka ce mi ha an kashe shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amila qalilan wa ujira kathiran yayi aiki dan kadan an bashi lada mai tarin yawa kenan ya nuna ya dace shi ma dan aljanna ne ko a sai ya shiga aljanna ba tare da yayi sallah ba shi kaga waɗannan duk ba su taba sallah ba kuma sun samu aljanna to kuma mutun nawa ya sallai kuma karshe da kurkushi ya zama dan wuta kawan munafikai ko wanda suka rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sallolin nan da su ake yi haka ya juma'a haddasu taro ƙarruwa ma da su ake yi duka amma karshe suka tabi to Allah ta'ala yi mu kyaukyawan karshe saboda haka latinu mautakum baya nuna cewa sai musulmai kadai ya halatta talqini hatta ga waɗanda ba musulmai ba domin waɗannan dalilan rawahu muslim wal arba'a wa an maqil bin yasar radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان دقى معقل أن يسار يدعى الله تتبت أغريش للي النبي سيراد أمن شاء الله ستبت أغريش اقرأوا على موتاكم ياسين فدور كرنطا ومتنك ياسين rahu abu dauda wan nasa'i abu dauda ya rawaito shi da nasa'i wa sahahahu ibnu hibban kuma ya inganta shi to wannan hadisi na ma'qilu dan yasar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku dora karantawa mamatanku. Su wane ne mamatanku? Kaga kamar wancan hadisi ne da ba karanta ko laqinu mautaku, abinda ake nihi da mamatanku waɗanda alamomin mutuwa suka bujuro musu. Ba matattu ba, saboda karantawa matacce alqur'ani bid'a ce, magabata ba su taba yi ba. Babu a tarihi cewa annabi ko sahabbai ko wasu mutanen kirki cikin musulmai cewa sun taba zuwa suka karanta ma matacce alqur'ani. Babu. Da haka karantawa matacce alqur'ani bid'a ne. Kuma abinda kake ganin wasu ƴan bid'a suna aikatawa da malaman galgajiya, saboda su ba ƴan bid'a bane, ƴan galgajiya ne. Za ka ga in sun je makabarta ba su yi ma matacce addu'a irin wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar a dore, sai dai su dora karanta mai mi alqur'ani. Wani zai nada kahuwan shi yayi zaune, sai ya ce mu karanta li ilafi kafa uku uku, sai a karanta. Kuma abinda zai baka mamaki, in aka je makabarta da ƴan bid'a da ahlus sunna, ahlus sunna suna hakuri idan an gabatar da liman ɗan bid'a yayi ta bid'an shi da shirme, su su kyale shi. Amma su ƴan bid'a ba su hakuri ayi sunna, ba su hakuri. In akan kau aka ce za a yi sunna wajen ga, za a ga ɗan bid'a bakin ciki har kawo mai nan gurin yana ta wani zazzara idanu kamar ya canye limamin, to can sai ya ga wani ya kasa hakuri, kawai ya tada rigima ma cikin makabartan. Ko ba haka suke ba? Ba su iya jurewa a yi daidai, saboda shi gaskiya haushi take ba shi. Ana hakuri kana sakarci ana kallon ka, ana hakuri kana shirme. Wanda yanzu waɗanda suke nada kahuwansu in an zo makabarta su ce mu karanta qul huwallahu kafa sha ɗaya ɗaya ɗaya, mu yi salatin annabi kafa kaza kaza, inda za ka zo salim alim ba faɗa ba rigima, bayan ya gama ka ce mashi akrama kallahu dan girman Allah. Wanda gaba ɗayanmu kamar yadda nan cikin makabarta muke, gaba ɗayanmu za mu je ga Allah dan girman Allah. Ka faɗa mana wannan karatun da kuke yi in an rufe matacce cikin wani littafi zan gano shi? Ya gaya maka? Wallahi bai gaya ma, sai dai ka ji rigima da faɗa ya tashi, saboda babu shi a rubuce. Karatu ne da molan kai, kisa kake gani inda za ka natsu ka bi su. Yau in ka ji wanga ya ce a karanta li ilafi, to wani za ka ji alamu na shara zai ce a karanta. Yau in ka ji wanga ya ce a karanta qul huwallahu, to in ka ji wani, to karanta qur'ani ga matacce ba ya da tarihi a musulunci. Da haka bid'a ne, ba a karanta qur'ani ga matacce. Da haka wani mutum ya mutu, kai ka zo ka nada kahuwa, kuma inda suke bid'an ma har kala biyu suke. Za ka ga zaune suke yi ko? Shi mai badawan sai ya yi zaune, ko kuma su yi tsugunna in ba su yi zaune ba. Wai tsayen nan da ahlus sunna suke su ba su. A qur'ani cewa ya ayi tsaye, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ta yi ayi tsaye. Yin zaune lokacin da ake addu'a bayan an binne mamaci ko yin tsugunne, wannan ba hawaye da dalili. Duk wanda za ya yi ka tambaye shi, in dai malami ne yana karatu dan girman Allah ya taimaka ya gaya maka wannan karatu. Wallahi ba ya gaya maka shi, saboda karatun ƙarya ne, ba ya nunuwa a rubuce. Don haka abinda ke daidai shi ne musulmi idan aka gama rihe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ta kila hadisin zai zo zan ko zai zo tunda cikin kitabul janaiz muke, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake yi ku roƙa wa dan uwanku gafara. Usman bin Affan yace idan aka rihe matacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin tsaye akan kabarin shi, kaga bai ce yana yin zauna ba ko, yana yin tsaye akan kabarin shi, sai yace istaghfiru li akhikum, ku roƙa wa dan uwanku gafara, wasalu lahu tathbit, ku roƙa mai tabbatuwa, fa innahu al'ana yus'ad, lalle shi a yanzu nan za a mai tambaya. To alqur'ani ma ya tabbatar da tsaye ake. Suratul Tawba Allah yace wala to salli ala ahadin minhum mata abadan, sai ce mi wala taqum ala qabri, kar kai tsaye akan kabarin munafiki idan ya mutu. Kenan su sauran musulmai fa kai tsaye akan kabarin su. To tsayen nan qur'ani ne ya faɗe shi, kuma hadisan annabi suka tabbatar da shi. Yin zaune sabawa qur'ani ne da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka ko dan kala kato ne kai, ya kamata kai tsaye. Ko dan kala kato ne kai, to inda ka karanta qur'anin nan ka gane shi, to ya kamata kai tsaye. Alle musulmi yazo ya yi wani ma sai kaga ya rashe shi, ya miƙe kahuwan shi, yana cewa mun karanta li ilafi ga walidan mu, shi har sun gama da mamacin yanzu ga walidansu suke karanta da zaman lahiya da rihin asiri da kasuwanci mai albarka duka kawai su sun gama da shi shi kuma wanda ya mutu wallahi babu abin da yake bukata duniya kamar abin nan da manzon Allah ya ce a dora roka mashi mi gafara wani shi yake ba a roka mai gafara yayi kadan ya ba abin da yake bukata da Allah ya zare ran shi babu wani abin da yake bukata duniya kamar ya samu gafara kai kuma sai kana ganin a zo a mai wasa karatuttuka daban shi yayi yasa bid'a bata da kyau bata da kyau bid'a yanzu yanda ake makabartun nan namu ni har ma ba ni san ma wani ya mutu a ce an nada ni sai mutane su sha halan kai nasa da wasa rigima ake yi ba bai da dadi wannan rigimar sai ka zo kai ka nada wani ya je to ka ce ni ka nada ni wadanda zo sai naga wani tsoho da hurhurar shi ya yi rawani ya zo ya shige sai ayyaya sai in ce mai ya gusa ko in tunkuɗe shi haka ba daidai bane ba shasa wato duk mutumin da ba ma yada karhi akan wani mamaci to kawai ya hakuri saboda wani bi kawo rigima kake yi kai kana son a yi mashi sunna saboda kai ka fahimci sunna ita ce daidai amma kuma su dangin naka sun fi son a yi galgajiya ko bid'a an kai kan nuna sunnan nan ma za a wani sai dai a tada bala'i makabarta ko baka san haka wani yake kuma musamman mutumin da yake kan ƙarya ba ya da hakuri ko kadan yanda kai za ka yi hakuri ka san ba daidai bane kai ka zo ka kali su sikansu kai ka je ka yi naka baka damu ba ko to su ba su iya hakuri saboda in suka yi hakuri kenan za ma a dauka wata rana nasu za a rihe shi kun musamman ahlus sunna suna bayani a makabarta shi ma wannan wa'azin ba bid'a bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya rihe matacce yana wa'azi shi aka samu yana aikata haka kuma har wa'azin da yayi an san shi an san abin da yake kenan dan haka cewa ayi a tunatar da mutane bayan an rihe matacce wannan sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam amma wani sai ka ci shi haushin abin yake ji dan Allah ku yi maza ku sallama mutane haba to wannan in ga kamar ba su da yawa wurin in kuma ga suna da sai ci ana sala ana addu'a a karanta lila fi kafa kaza wai suna su zasi to Allah kiyaye dan haka wannan hadisin da wasu suka makale akan shi ba su gano fasara shi bane suka ce ikra'u ala mautakum sai su fassara ku karanta ma matattunku iko Allah to matacce in ka karanta mai yasin ayya ya kenan ai in ka fassara cewa ku karanta ma matattunku ake ne to wancan na sama ma laqinu mautakum shi ma sai ka bari sai mutum ya mace sai ka zo kana la ilaha illallah dan ya maimaita tun da kai baka gano larabci ba yanda yake dan haka ikra'u ala mautakum yasin ko karanta ma waɗanda alamomin mutuwa suka bujuro masu ku dora karanta masu yasin malamai suka ce abin da yasa ake son a karanta masu yasin saboda ita yasin ta kumshi abubuwa da yawa cikin ta akwai tunatar da shi game da wasiya don ta yi zancen wasiya ko kenan sannan cikin ta akwai tunatar da shi akan ayyukan da suka dace ya gaggauta yi cikin ta akwai kissar mutumin nan wanda kila dukul janna ko aka ce mai shiga aljanna cikin ta akwai labarin wuta da aljanna akwai labarin tashi gaban Allah to shi yasa take da fa'idoji in an karanta ta ga wanda Allah mutuwa suka zo ma kamar an tunatar da shi abubuwa da yawa sannan malamai suka ambata cewa karanta yasin ga wanda alamomin mutuwa suka zo ma tana taimaka wajen ya samu sauki wajen fitar rai mun karanta cewa almu'mini ya mutu bi arqil jabina ana tsaranta mai imani ko to amma kuma zamu ga ayatul qur'ani ta nuna akwai sassabci na musamman da ake yi mashi duk wannan wahalar da yake gani to ba ɗaya bane in arne ne shi wannan shi ya gaba kan ranar za a huddare shi kadai yasa abin da zai gani duk irin tsananin da mai imani zai haduwa da shi ba ka kwamfaran shi da wanda ba mai imani ba wannan zai a garka wannan shi tatun na shida waɗannan biyun kadai sai insa su nuna ma bambancin da kuma tazarai ta tsakanin su saboda haka kenan malamai sun ce karanta mashi yasin yana sauƙaƙe mashi wajen fitar rai yana taimakawa wajen ya samu sauki wajen fitar rai to sai dai wannan hadisin kuma malamai suna da malaman hadisi suna da maganganu akan shi akwai maganganun malamai akwai malaman da suka ce hadisin nan muttarib ne akwai malaman da suka ce hadisin nan da'ifun ne akwai malaman da suka ce hadisin nan munqati'un ne to kaga hadisin sun jehe shi da duk abubuwan da ake jefa hadisi mai rauni a ce sanadin shi yankakke ne wasu sunce cikin shi ma akwai rawi majahuli, wasu sunce hadisin nan malaman hadisi sun wato nuna hadisin bai ma inganta ba gabaɗaya. Su kuma wasu malaman hadisi suka inganta hadisin, kaga kamar Ibn Hibban ko da sauran malaman hadisi suka ce hadisin nan ya inganta. Abin da yasa ya inganta, domin saboda akwai hadisai waɗanda suke ƙarfafa ma'anar shi, kenan dan haka mai inganci ne sun inganta shi. To malamai sun rabu biyu akan hadisi, shi yasa hukuncin ma hadisin shi ma malamai sun rabu biyu. Akwai malaman da suka ce wato cikin abubuwan da aka so a yi ma mutumin da yake rashin lahiya mai tsanani wanda aka ga alamun mutuwa, ciki akwai karanta Yasin a gare shi. To kaga wannan babu matsala, saboda su sun fahimci hadisin ingantacce ne, har ma suka ambata cewa tana taimakawa wajen sauƙaƙe hutar rai. To sai kuma wasu ɓangare na malamai suka ce kwata-kwata karanta Alƙur'ani ko karanta Yasin bai dace ba wajen marar lahiya, babu hujja babu dalili, don haka kawai kar a karanta. Su kuma a wajensu wannan hadisin mai rauni ne bai inganta ba. Ala kulli hal, al'amarin nan yana da yalwa, babu wani kunci. Wanda ya karanta Yasin ga marar lahiya ba abin zargi ba ne, ya yi aiki da hadisi. Kuma wasu daga cikin malamai jagorori a ilimin hadisi sun inganta hadisin, kenan ba ka mai musu don ya karanta. Sannan wanda kuma bai karanta ba, shi bai gamsu da ingancin hadisin ba, shi ma bai yi laihi ba. Don haka wannan ƙoha tana da yalwa, wanda ya mace to shi zai samu kanshi cikin mace. Wa an Ummi Salama radiyallahu anha qalat, دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة. daga Ummi Salama tace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shiga wajen Abu Salama, wa qad shaqqa basaruhu, kuma ganin shi ya kahe. fa aghmadahu, sai manzon Allah ya rumce shi. thumma qala, sannan yace innar ruha idza qubida, lalle rai idan aka karbe shi tabi'ahul basaru, gani yana biyar shi. fa bajjana sun min ahlihi, sai wasu mutane daga cikin iyalin shi suka barke da kuka. fa qala, sai yace la tad'u ala anfusikum illa bi khairin, kada ku roko makawunan ku sai alheri. fa innal mala'ikata tu'minu ala ma taqulun, lalle mala'iku suna cewa amin a bisa abinda kuke fadi. thumma qala, sannan yace Allahumma, ya Allah, ighfir li Abi Salama, ka gafarta ma Abu Salama. warfa'a darajatahu fil mahdiyyin, ka daukaka darajar shi a cikin shiryayyu. wafsah lahu fi qabrihi, ka yalwata mai cikin kabarin shi. wa nawwir lahu fihi, kuma ka haskaka mai a cikin shi. wa khlufuhu fi aqbihi, ka mai mashi kuma a cikin zuri'an shi. rawahu Muslim, Muslim ya rawaito shi. wannan hadisin shine zamu tashi akan shi a karatu na gaba insha Allah ta'ala. abinda muka karanta na daidai, Allah ta'ala ya amfani mu da shi, kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu. musulmuna musulmin jara, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. wala hawla wala quwwata illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.